rundunar sojin Najeriya na official lafiya dole ke shir'ai maso gabacin Najeriya sai sai ta samu nasarar sake kubuto da wasu da ayan gungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su fiye da 80 sakamakon farmaki da suke kaiwa ayan gungiyar Boko Haram din a Camp Zero dake dajin Sambisa. Rundunar ta kuma nuna manema labarai waɗannan mutane wanda a kasarin su mata ne da maza baligai guda biyu kacal ciki sai kuma kananan yara da kowace daga cikin su ke dauke da yaro. Sanjoyi komandan operation lafiya dolin Major General Rogers Nicholas ya mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno don ci gaba da daukar nauyin su, wanda ya ce ayan gungiyar Boko Haram din sun yi garkuwa da su kuma suna hana su fita daga wannan daji har ma da yi musu barazanar cewa idan sun fita rundunar sojan Najeriya kan iya kashe su. Ya ce wannan kawai duk ƙarya ne, su ba sa kashe mutane kuma ba su yarda da haka ba, sai dai wanda ya ke mika kansa.
The congestion of the support of the Air Force was able to dislodge and kill all Boko Haram members that are within that camp.
Yace rundunarmu ne da kuma taimakon rundunar sojan sama na Najeriya suka tarwatsa waɗannan mutane da kuma kashe dukkanin ayan gungiyar Boko Haram din da suke wannan sansani, wanda har ba mu daman kubuto da waɗannan mutane da dama da kuka gansa yanzu hakan. Suna nan fiye da 80, wasu daga cikin su kuma yanzu hakan suna karɓar magani a asibitin sojan sama.
Some have been there for the past 4 years, some 3 years. Some of them have been impregnated by these stupid people.
Yace wasu daga cikin sun kwace fiye da shekaru 4 a wannan daji, wasu kuma shekaru 3. Wasu daga cikin su har ma waɗannan mutane marasa mutunci sun masu ciki, ana azabtar da su da dama, ana kuma dukan su. Ba ga yadda suke ba, yawancin su sun wahala a hannun waɗannan mutane.
The idea is that we are not killing people who surrender. That is the main message here. Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us, they are going to kill them.
Yace sakon da muke so mu bayar a nan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu, amma ayan kungiyar Boko Haram kan gaya musu ƙarya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su. To yanzu dai kun ga abin da muke yi, ba ma kashe duk wanda ya mika kansa, a cewar Major General Rogers Nicholas kenan. A gaskiya dai waɗannan mutane dukkaninsu ba su da sha'awar gani, ganin yadda suke da alamun wahala a jikinsu da bayunwa da ma wasu ƙananan yara jarirai haka ke ta zabga kuka ganin irin wahalhalun da suka shiga wannan daji. Mu kuma zamu zanta da daga ɗaya daga cikin waɗannan mata, wanda aka ce matar ɗaya daga cikin likitocin Abubakar Shekau ɗin ne.
Da na ji sojoji sun zo jimiya sabil huda, sai na ce mishi ka kai ni ziyara sabil huda, zan je gai da mutane na sabil huda. Sai ya kawo ni, sai ya ce mun bari na aje ki gobe, sai in zo kin gama ziyara zan je karba magani a gurin imam. Gobe in na zo sai in zo ɗauke ki mu tafi. To daga zuwan shi kenan sai muka yi gudu zuwa cikin kogi. Dama ni ma da farko ma na yi gudu suka kama ni, suka kara komar da ni. Sun ce mun idan na sake yi kashe ni za su yi. Shine kenan muka gudu muka dawo kogi. Sai na biyo ta cikin kogi din, na zo na samu sojoji suna zama. Sai na zo na zauna a wajen su.
Wane ne Abu Yasir din?
Shi doctor ne Abu Yasir din.
Doctor waye?
Shi in an samu ciwo haka shi babban likita ne. Tiyata ma yana yi in kaman appendix haka nan ma yana yi.
Shi likita ne na kwarai ko kuma na gargajiya ne?
A shi din nashi na kwarai ne, ya karanta.
Ya karanta aikin likitanci? Shi ne kuma mai gidanki?
Wani sako ke da shi ga mutanen da suke can ajeji yanzu haka?
Sakon da ni zan ba su kawai su hakura in sojojin sun dawo kar su gudu. Dama suke mana kariya kan cewa wayan sojojin sun dawo za su kashe mu, ba za su bar mu ba. Shi yasa yanzu mu din ma idan sun dawo guduwa muke yi, muna jin tsoro ne.
Ya rayuwar ku take a can ajeji?
Can fa wahala muke sha ba.
Kaman wani irin wahala?
Gashi nan su ba sa kama mata ya abinci. Kusan kwana uku za ka yi miya kake sha. In ba sai mijinka in shi babba ne shine zai kama ka abinci ba, kan wahala sosai muke sha. A kogin ma yanzu ma wasu ma ba su da abinci.
Bayan mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno ne kuma ta hannun shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jiha injiniya Ahmed Satomi, wadda Alhaji Bello dan Balta ya wakilta, sai muka tambaye shi game da inda aka sa a gaba.
Yanzu mun je dukkan wani abu ya kama na a dawo da hankulansu su zamanto sun shiga cikin society insha Allahu Rabbi. State government karkashin jagorancin gwamna Kashin Shattima insha Allahu Rabbi komai zai tafi daidai.
Su ne waɗannan mutanen da ku karɓa yanzu haka?
Eh, yanzu mutanen da kuke gani mun karɓi mutum 82 ko 84 zan iya gaya maka.
Injiniya Ahmed Satomi kenan, wanda Alhaji Bello dan Batta ya wakilta, da kuma aka miga waɗannan mutanen da aka ceto daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram din daga yankin dajin Sambisa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.